on behalf of the Chief of Defence Staff, I welcome you once again to Defence Headquarters.
Daraktan cibiyar samar da bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi na headquarters tsaron Najeriya kenan, Major General Musa Dan Madami ke jawabi a taron manema labarai dazu-dazun nan da yake je ne aka kubutar da sauran fasinjojin jirgin kasan nan da suka rage a hannun yan ta'adda. Mun tambayi General Musa ko wace hanya aka bi aka kubutar da su.
The most important thing is that those people,
yace abu mai muhimmanci a nan shine ka san ana tsare da waɗannan fasinjoji kusan watanni 6 kenan. Rundunar tsaron Najeriya ta tare da hadin gwiwar wasu hukumomi da kwamitin da shugaban kasa ya kafa, mun samu nasarar kubutar da waɗannan fasinjoji. To General, kun yi gumurzu ne ko kuma wace hanya aka bi wurin kubutar da waɗannan fasinjoji?
Now in the course of operations we tell you that there is what we call both kinetic and non-kinetic operations.
A irin wannan aiki akwai hanyar karfin soja da kuma hanyar da ba ta karfin soja ba. A saboda haka a wannan din an bi hanyar da ba ta karfin soja bane. Shi yasa ma kaga an kubutar da su cikin aminci salin alin. In ka ce sai na gaya maka dalla dallan yadda abin ya faru, wannan zai kara jefa fasinjojin jirgin kasan da ma iyalansu cikin garari. Amma nan gaba kadan zan gaya maka duk wani abin da kake son sani akan haka.
At appropriate times, whatever details you will be told, so just have patience.
Shi ma daraktan labaru a headquarters tsaron Najeriya, Major General Jimmy Akpo, da yake zaune yayin wannan taro na manema labarai, na tambaye shi ko zai ce wani abu akan kubutar da fasinjojin jirgin kasan. Yace akwai wasu abubuwa guda biyu na karfin kasa da ake amfani da su don tsaron kasa. Ana amfani da abubuwa biyun tare ko kuma daban-daban a don cimma abin da ake so na muradin kasa. Ka sani wannan fa babban kwamiti ne, kuma akwai matakai na sirri da aka bi wurin kubutar da waɗannan sauran fasinjoji. Tambayar ka kuma kan me ya faru da 'yan ta'addan, wannan amsa ce da ba za ka samu amsa ba ita ma a halin yanzu. Amma dai ka sani tabbas duk wanda ya yi wa ƙasa laifi, to ko tantama babu za a kamo shi kuma ya fuskanci hukunci.
Committed any offense against the nation will definitely be fished out and will be brought to book.
Kalaman Major General Jimmy Akpo, Director watsa labarai na headquarters tsaron Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.